ba muna godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai kuma shine ya damu wannan rana ta Laraba wanda yau 26 ga watan Rabi'u Tsani hijiran manzo alaihi salatu wasalam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace da 1 ga watan 12 miladiya 2021 muna cikin littafin mu na Ash-Shatibiyya wannan darasi da zamu yi a yau shine darasi na 38 muna cikin babul hamzataini min kalimati babul hamzataini min kalimataini afwan mun yi baiti na 1 na 2 na 3 na 4 na 5 na 6 zamu tashi baiti na 7 wanda kuma da shi zamu yi zuwa ƙarshen wannan babu insha Allah. Al-Imam Shatibi rahimahullah ta'ala zamu ga wannan babi na hamzataini min kalimatin duk wani abin da ya amsa suna al-hamza ce guda biyu a kalma biyu to ya kare mata gudu abinda bai ambata ba sai abinda babu shi in mun kammala muka yi mulahaza za mu ga abinda ya kamata hamza tani min kalimataini su zama gida 9 amma kashi 8 sai ambata mana kun ga da yace wa asqatulula fittifaqihima ma'an idza kanata min kalimataini fatal ala ko da yace kaza amruna kun ga wannan nau'i ɗaya ne wanne ne nau'i fataha fataha jaa amruna minas sama'i in kaga kasara da kasara awliya'u ula kaga bamma bamma ko to kun ga a karatun da muka yi wanda ya gabata kenan wanda suka zama muttafiqatani fil haraka to yanzu za mu tsallaka zuwa ga wanda yake al-mukhtalifatani fil haraka wanda su kuma suka saba a wajen wasalinsu to za mu ga yanzu gida 5 ko ku kala 5 an bata mana za mu ga 5 in kada da wancan 3 sun zamo 8 ɗayan da bai ambata ba shine nau'in da bai zo ba shi kuma sai ya faɗa mana shi da baki sai ke cewa wa in harfu maddin qabla hamzin mughayyarin yajuz asruhu wal maddu ma zala adala yace wa in harfu maddin idan harfi na ja qabla hamzin mughayyarin wanda yazo kafin alhamza wadda ya zama an jirkita ta an canza ta kaga saboda kwarewa sai ce mughayyarin li'anna taghayyira yahtamilu an yakuna tashilan aw hazfan aw ibdalan duk lokacin da aka ce ghayyiran ghayratil hamza an gayyara alhamza to ba zai fita daga ukun nan ba ko dai tashilin ta kai ko ibdalin ta akai ko share ta akai ga baki daya mun gane ko to yanzu min as-sama'in me karu ne yake mu alhamzan nan ta farko kun ga da yace wa asqatulula fittifaqihima ma'an idza kanata min kalimataini fatalala sai yace wa qalunu wal baziyu fil fatahi wafaqa alun da bazai sun yi muwafaka da Abu Amr a wajen mafutuha ja amruna za su ce sai ce wa fi gairiha kaliya wa kalwawi sahala wannan ai dama ita kadai sai aka ce mana ko awliya'u ulaika yanzu ne karuni zai yi ma wannan tasili da shi da bazzi wannan ma tasili za su yi mata to kaga anan a bisa qira'an ko riwayan qalun da bazzi wannan mugayyara bit tashil ko to in kazo kuma ja amruna wannan awadan wa abu amr bi akmalihi qalun bazzi ja amruna yanzu wannan alhamzan mugayyara ce bi maza bil hazfi kun ga an yi tagayirin ta amma da share ta gabaki daya to sai ce mana wa in harfu maddin ma'ana wa in wujida harfu maddin idan aka sami harfi na ja qabla hamzin mugayyarin kafin alhamza wanda aka canza ta imma an takuna mugayyara kama zakartu bit tashil aw bil hazfi sai ce yajuz qasruhu ya halatta kai kasarunta domin menene dalilin jan samuwar alhamza to yanzu ta fita daga yanayi na alhamza domin baka furta ta a matsayin alhamza ba dan yanzu lokacin da kace minas samahi in kuntum minas samahi in kuntum tasili kai awliya ulaika tasili kai mata to anan a wajen malan qalun da wannan a wajen da imamu abin nan bazzi ya hadata kai kasuru kawai kace minas samai in kuntum awliya ulaika yajuz qasruhu nan kace ja amruna amma sai yace wal maddu ma zala a'dala amma shi dan bai gushe ba shine wanda aka fi samun daidaito shine wanda yafi dacewa to anan shura sai suka yi tafsili suka ce ya danganci da yin alhamzan idan ta zamo mugayyara bil harfi an yi mata tagayiri da shafewa kaman me kaman ja amruna dinnan to anan ya danganci qira'arwa kake ko riwayowa kake idan mun ce kana karatu da kiran abu amr ko da riwayar susi ko duri to idan kana karatu da riwayar duri a wajen munfasila mai gare shi fuska biyu da duri da qalun a wajen munfasila sai da fuska biyu ko kai kasuru ko kuma kaja kai tawassul wannan shine abin nan wajihin qalun da shi da malan duri susi kwata-kwata ba yadda mun fassila to bari mu fara da susi yanzu idan ka zo ja amurna kun ga ta'birin shadibi da ya ce menene wa asqata lula fi ittifaqi imama'an kun ga wannan shi ne ta'birin malam shafi'i ya nasi cewa ta farko aka shafe to amma mun faɗi cewa la yalzam ya tamil ta zama ula din ce ko kuma saniya idan ula aka cire yanzu nan an cire ula wannan wata irin madda ce ta zama wajiba mu fasila idan muka ce ta biyu aka cire ta zama wajiba mu fasila to yanzu idan mutum yana karatu da riwayar susi an abi amr da yazo ja amruna yanzu zai ja ko ba zai ja ba zai ja ko ba zai ja ba susi kawalan wahidan ko ku ce lahu wa jahani lahu a to ai mun faɗi maganar shura lahu wa jahani me yasa muka ce lahu wa jahani idan muka ɗauka cewa ta farko ya shafe zai yi kasuru tun dama ba zan mun fasila in mun dauka ta biyu ya share to dole zai ja tun da muttasila wannan ittifakin qari'ai kowa zai ja sai dai wani yafi wani ja mai yawa kun ga wannan muna magana akan wa riwayat susi ko kuma wa ko kuma bazzi tunda shi bazzi a dimin kafir shi ma ba zai mun fasila kwata kwata mun gane ko to yanzu kana karatu da riwayat duri an abi amr ko kuma qalun an nafi to lokacin da ka zo ja amurna kasru zakai ko tawassud zakai sai mu ce ya danganta idan ka dauko fuskar da kake jan munfasila a wajen qalun da kuma duri to in ka zo dole sai ka ja in dai kana jan fuskar kun fahimci wannan domin ba za ta fitar daga ɗayan biyu ba ko ta zamo dai muttasila a wajen ka idan ta biyu ka cire kuma dama muttasila kowa sai ya ja ko ya zan cewa munfasila ce in mun ce ta farko ka ɗebe to kuma dama kai kana jan munfasila kaga anan sai ka ja mun gane ko to idan kana karatu da riwayan qalun ko kuma riwayan duri baka jan munfasila sai ka zo to anan menene abin yi sai mu ce ya danganta in ka dauka ta farko ce ka cire ba za ka ja ba tunda dama baka jan munfasila a wajen su in ka dauka ta biyu ce sai ka ja duk muttasila ce a wajen ka mun fahimci wannan to nan da yace wa in harfu maddin qabla hamzin mughayyirin yace yajuz qasruhu ya halatta ayi qasrin sa ma'ana aja kaman madda tabi'iyya amma da yace wal maddu ma zala adala dan bai gushe ba shine abin da yafi dacewa anan sai suka ce to ya danganta hazafi ne akai ko kuma tasili ne idan hazafi ne akai to wannan yaji kasruhu babu wani al'amari saboda me yasa dama za a ja alhamza to kun babu ita shikenan wannan mu dauka ma a ce yana abin da mu dauka yana ta biyu ta farko aka share to amma lokacin da kai tasili ka nuna akwai burbushinta mane ha in kai tasili akwai burbushinta dan lokacin da kace mina samai wannan tasili da kai ya nuna cewa lalle akwai burbushin alhamza to idan tasili kai wal madd ma zal adala dan bai gushe ba shine abin da yafi dacewa eh ya kware da gaske kasar ma ya halatta menene wajehin kasaru mace ai babu alhamza alhamza da ake ce ma a babu ita a wurin to shi yasa ya halatta mai kasaru menene wajehin da saboda wannan burbushin abin da kai eh wannan kashin nata da ake ji wani musali ban an bai ta abu to wannan ba wani abin da insha Allah to sai yace wa tashilu lukhra fi ikhtilafihima sama to yanzu mun shiga abin da na biyu yace wa tashilu lukhra iwa ta biyu tashili fi ikhtilafihima yayin da suka saba ta fuskar shakali sama ahlu sama su ne nafi'un wa ibn kathirin wa abu amr nan da yace wa tashilu lukhra shi ma ku fahimci tashilin nan in ka ce kalmar tashili kawai saukakawa ko dai ya zamo tashili ne bil ibdal ko kuma at tashil ma'ruf ga misalai nan sai yake cewa tafi'a ila ma'ja ummatan unzila tafi a ila hatta tafi a ila tafi kun ga yanzu ku kalli karatun mu na yanzu duk abinda zamu yi akan alhamza ta biyu ne ta farko tana nan kalau duk abin da zamu yi akan tabiu ne hatta tafi ahila kaga wannan mun yi mata tasiri kullama jaa ummatar rasuluha kunga a i jaa ummatan a u ko to shikenan ko kalle in ku kalle hikimar sa can mun yi a ko ba haka ba to yanzu mun yi a i mun yi a u akwai ta hudu shekana akwai ta hudu malam Musa wayyo baka bai bice ne ba duba nan a ma'ana ta farko mai fataha ta biyu mai fataha ɗaya kenan sannan a i ta farko mai fataha ta biyu mai kasara sannan a u har yanzu ta farko mai fataha ta biyu mai zamma akwai ta hudu babu tunda duk a dai a sai ta farko a ta biyu a i ta biyu a u ta biyu a baka da na hudu mun gane wannan to shikenan to yanzu wannan biyun tafsiri za a yi musu sai ya ce na sha'u wa sabna wassama'i ya wittina allau na sha'u wa sabna hun allau na sha'u wa wannan wau ne khalisi wau mai fataha na sha'u wa sabna sai kuma me sama'i ya wittina ya wittina wala hamisu ya wittina min alma'i yawmin ma razaqakumullah yawmin ma kaga wani sai ya ana fidu alaina min alma'i yawmin ma razaqakumullah to kun ga anan biyun nan ibdali ne tsantsa mahab babu tasili to yanzu mun yi nawa kenan hudu to sai ya zo ya ce maka fanawani ya ce to waɗannan nau'i guda biyu kul kalliya wa kalwawi sahala wani nau'ani biyun farko biyun farkon nan kul kalliya ka ce kaman yawo wa kalwawe kuma kaman wau suhila in ka gana mako sahala an yi musu tasili kaman ya in ka ce tafi ahila kaga kaman yawo in ka ce jaa ummatan kaman wau ma'ana haka ibda'ar tasilin su zai kasance sai ya ce wa naw'an minhuma to kuma kashe biyu daga wa'ancan sai ya ce maka ubdila minhuma ubdila min maza min alwawi wal ya dan su da akarbar mazkur su kuma wa'annan an yi musu ibdali kaman waudaya ka ce wasabna sai wane ne sama'i ya wuyitina ma'ana wau tsantsa da ya tsantsa mun gane wannan to sai ya ce waƙul to kuma wannan waƙul mun san wawun fasila ce tunda da ya ce matatan ka zai'a cika gabiwar faisala to ka ce ya sha'u ila kaliya a ƙayyasu ma'ajila wannan ita ce hali na biyar ko ka ce kala ta biyar damma kasara ko ya sha'u ila wallahi hadi man ya sha'u ila siratin mustaqim yace to duk lokacin da aka samu ta farko mai damma mai biyo mata mai kasara to yake cewa kaliya'i aqayyasu ayi mata tasili kaman ya shi yafi dacewa da kiyasi shi fi dacewa da kiyasi. Misali yasha'u hila kaga kai tasile sai yace wa an aktharil qurra'i tubdal wawha. To amma a wajen mafi yawan qari'ai sai a canza ta zama waw mai kasara, yasha'u hila waw tsantsa. Kenan yanzu fuska nawa gare ta? Biyu. To aka tsarar ƙurra a wajen ahlus sama, Allah gafarta malam. Kakka shigo mana da malam Hamza, kakka shigo mana da malam Asim, ballantana malam Kisa'i, kakka shigo mana da su. Yawa ba da su muke magana ba. Mun gane ku? To anan in kuka duba mun ce an faɗi fataha da fataha. Fataha mun kawo gida nawa? Gida uku. To mu ce kasara da kasara. Minas sama'i in kasara kasara. To sai kuma kasara fataha. Ana fiyudu alaina minal ma'i yau. Me muka yi? Kasara fataha. To akwai kasara dhamma? Ku binciko. Akwai alqur'ani, akwai hamza ta ni min kalimataini, ta farko mai kasara, ta biyu mai dhamma? Kafin mu zo mu koma wajen mai dhamma, awliya'u ulaika dhamma dhamma. Yayi nasha'u asabna, nasha'u asabna dhamma fataha, yasha'u ila dhamma kasara. Uku sun cika? To in ka hada da wata uku na fataha nawa kenan? Shida. To mun sami kasara kasara bakwai, kasara fataha takwas, kasara dhamma akwai? Babu. A duk Qur'ani babu. Malam Mubarak, Malam Mubarak, ahlan wa sahlan. Yauwa, wadda babu ita ce kasara dhamma. Amma kasara fataha minas sama'i au, kaga minas minal ma'i yau, kaga i'a wannan fataha, fataha kasara ne. Kun bayyana wannan bayanin? To shikenan. Sai yace wa kullun bi hamzil kulli yabda mufassila. Sai yace duk ƙari'an nan da alhamza kowane nau'i suke farawa suna masu bambancewa. Ma'ana da za ka tsaya akan kalmar farko, in za ka tashi ta biyu duk masu sahihin taqi'i za su yi. Misali minal ma'i yawmin ma. To da za ka ce minal ma, ya za ka tashi yau? Sai dai au, duk a wajen adu su maɗin gaba ɗaya. An launa sha wa sabnahu. Da za ka ce an launa sha, sai ka ce a sabnahu. Farajulun wa mra'atani mimman tarzuna minash shuhada'i yantadhilla. Yawa mina shuhada, sai ka ce anta zilla. Ba wanda zai tashi da yawo. Mun gane ma ne? Ha, to mun gama da wannan. To a wannan waqafi ne ikhtibari. Yawa tabbas sai kyau. kun san wakafi alqur'ani akwai iktibari akwai ittirari ko akwai ikhtiyari ikhtiyari wanda ka zaba ka tsaya kai da kanka ikhtibari shi kuma kana gwada dalibinka dan ka san ya iya gane yadda ake tashi akan kalmomi ko ya gane mafsul da mausul wannan shine ikhtibari ittirari shi kuma wanda kawai numfashinka yanke baka shirya ba ko tari ya fado ma kaga zaka tsaya a dole kaga zama ittirari to wannan shi ne kashe-kashen wakafi to sai ka zo kuma shi ikhtiyari to kuma shi ne zaka zo kai ta kawo furudin sa ka zo ka ce akwai tam akwai kafi akwai waye-waye duk shi kuma kashin ikhtiyari ne wannan mun gane to sai yace da yawa zai ce maka ibdali zai ce maka tasiri to wani sai ka su gane me ake nufi sai yace wal ibdalu mahdun idan yace maka ibdali shine tsantsar ja da abin nan harfin da ya munasaba da wannan harka kwaya dai ne fa dai ne gani sai ne rage yawa idan muka ce ibdali kawai shine mahab yanzu in ka ce ku kawo mana misali yawa mina sama'i yau kaga yanzu wannan ya kunce tsallanta yau wani bidali ma'adun ko kuma nasha'uwa kaga wau ne tsallansa yawa in ka dauki ɗayan wajahin in ka ce na sha'u wila in ka dauki wani aksal ƙura tubdalu wawu ha kaga shi ma wawu tsabin sai ya ce wal musahalu to shi kuma abinda za a yi mata sili a bayin wal musahalu bayina ma bayina lalazi wannan ma mausula ce wal musahalu bayina lalazi huwa alhamzu in muka ce tasili shine tsakanin abinda ake kira alhamza wal harfin lalazi minhu ushkila da kuma harfin da ya zamo yana munasaba da alhamza ta fuskar shakali alfatahatu tunasibu alalif alkasratu tunasibu liya wadhammatu tunasibu alwaw in aka ce musahala bainaha wa bainal wawi to kaga tsakanin kai baka ce wa ba baka ce a ba in aka ce bainaha wa bainal alif baka ce a ba baka ce a ba kan kuma da na faɗa mana alhamza ake nufi da sautin ɗayan harufan nan guda uku da aka ja in ka ce nasta'in wannan yi ɗin shi ake nufi in ka ce ta'alamun wannan wu ɗin shi ake nufi in ka ce sawab wannan ɗin shi ake nufi ma'ana baka faɗi alhamza ba baka ce a ba baka ce a ba baka ce i ba baka ce yi ba baka ce u ba baka ce wu ba kamar yadda muka faɗa maimakon ka ce a ga a ga a abin nan sawa kaga sai ka ce a ba a bace ba wajen sautin bane baka ce i ba ba kuma adami ba sai ka ce ahilahun ahilahun ba Allah ahilahun kaga tsakanin wancan da wannan shine wal ibdal mahdun wal musahalu baina ma huwa al hamzu wal harf alladhi minhu ushkila in ka ce ibdali tsantsan a maida alhamza wancan harafin wau ne ko ya um shi ko tasili tsakanin abin da ake kira da alhamza da kuma harafin da ya yi munasaba da danta ina fata mun gane to wannan shine karatun mu na yau abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu lada abinda mu kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala gafarta mana kuskuren da mu da daidai yan uwa kamar yadda na dan fada